ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيركو شاهدو تو يومنا شاهدو غواتن المحرم hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 16 ne ko 12 to wannan ne a baya to 12 ga watan 8 wato 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh littafi ne na babban malami Dr. Muhammad Uthman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 50 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta shubuha ta biyar in ba ku manta ba muna karanta shubuhohi waɗanda ake yin hujja da su wajen sukar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shubuhar da muka karanta shubuha ce wadda an fuskantar da ita wajen aibata Khalid bin Walid radiyallahu anhu inda aka ce ya kashe Malik bin Nuwaira to malai ya muna bayani kamar yanda muka karanta satin da ya wuce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya da yawa daga cikin larabawa sun yarda sun bar addini wannan yasa Sayyidina Abu Bakar radiyallahu an khalifa na farko ya tashi rundunonin yaki ya aika su zuwa yakar waɗannan da suka yi ridda da kuma waɗanda suka hana zakka to cikin komandojin da Sayyidina Abu Bakar ya tura domin yakar waɗancan almurtaddin akwai Khalid bin Walid Sayyidina Abu Bakar ya aika Khalid bin Walid domin ya je yaki Musailamatul Kazzab wanda yayi da awar annabta mun karanta abinda ya faru na yakin da kuma lokacin da su mutanen Musailima da shi kansa suka dunguma cikin wata gona wanda ake kira Hadiqatul Rahman wanda a wannan lokaci suka ja kofar wannan ainin gidan gona suka rufe inda sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Bara bin Malik yasa aka yi kama-kama aka ciccuba shi aka jefa shi ta kan katanga har ya samu iko da dama cikin kaddarawar Allah da nufinsa ya bude wannan ainihin wato kofa wanda an shiga an fafata yaki a cikin wannan ainihin wato gona an kashe mutanen Musailamatul Kazzab wajen mutum 1014 7000 a cikin wannan gona da ake kira Hadiqatul Rahman ana aka yi wato ajalin su ya cin musu 7,000 kuma wani guri da ake kira Aqaba, inda aka kashe sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su 1,200, wanda a wannan gumurzu din Zaid bin Al-Khattab da Abu Tufail ko Tufail bin Amr ko abunan da kuma Abu Dujana, Salim Maula Abi Huzaifa, Abdullah bin Sahal da wasu daga cikin manya-manyan sahabbai suka yi shahada. To abin da ya faru a lokacin da ake magana cewa Khalid bin Walid ya kashe ainihin wato Malik bin Nuwaira, shi Malik bin Nuwaira da shi da jama'arsa suna daga cikin waɗanda suka hana zakka, wanda lokacin da Khalid ya je wajensu ya tambaye su menene dalilin su na raba da kuma bambanta tsakanin sallah da zakka, ma da maza su yi sallah to ai dole su bada zakka. To budar bakin Malik bin Nuwaira a wannan lokaci sai ya ce, wannan dukiya mun kasance muna bayar da ita ta zakka ga mutumin naku lokacin yana raye. To yanzu tunda ya riga ya mutu, ina ruwan Abubakar da cewa sai mun bayar? To wannan kalma ta cewa mutumin naku lokacin yana raye, wannan kalma mummuna da rashin ladabi da ya jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ce ta fusa ta Khalid bin Walid. Har ma Khalid bin Walid yake cewa, au, mu mutuminmu ne, kai ba mutuminka bane. To wannan ta sa ainihin wato Khalid bin Walid ya umarci Dirar bin Al-Azwar da ya sare kan Malik bin Nuwaira, kamar yadda dai muka ji ainihin wato bayanan da kuma warware wannan ainihin wato shubha da su masu batanci ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke yin riko da su dan nuna wa duniya rashin kirkin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To yau ma wata shubhar ce dai malam zai sake kawo mana ita, kuma zai yi kokarin warware mana ita insha Allah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ash-shubhatu as-sadisatu, malam yace shubha ta shida daga cikin shubuhohin da masu zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke dogara da su wajen zagi ko batanci ga sahabbai. Qatlu Muawiyata li Hujr bin Adi, ga wata shubhar da suka sake nemowa, suka ce ai Muawiyatu bin Abi Sufyan ya kashe Hujr bin Adi. Qalu, sun ce inna Muawiyata qatala as-sahabiyya Hujr bin Adi zulman, suka ce wayannan sune irin sahabban da ake cewa mutanen kirki ne, ga Muawiya ya kashe sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Hujr bin Adi bizulman, dan zalunci. Qultu, ad-doktor ya ce, na farko ni sai na ce Hujr bin Adi shi wannan dai mutum kafin ma a shiga cikin dalilin da yasa aka kashe shi, har ma mu ji cewa akwai shubhar ko babu shubha din, shi wannan Hujr bin Adi ikhtulifa fi, malamai sun yi sabani game da Hujr bin Adi, hal huwa sahabiyun aw tabi'iyun, shin yana cikin jeran giyar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda kashe shin sai ya zamto a ce Khalid, a ce abunan Muawiya ya kashe sahabi, ko kuma yana cikin tabi'ai? Wa jumhuru ahli al-ilm, mafi yawan malamai sun tafi akan ala anna hujran akan cewa shi Hujr bin Adi tabi'iyun wa laysa bi sahabi, wato tabi'i ne ba sahabi ba. على أن هجرا تابعي وليس بصحابي شوى هجر قنن تابعين با صحابي با وهذا قول البخاري وأن مغانا تيت إمام البخاري إمام البخاري ما يأتي هجر بن عدي با صحابي بني وأبي حاتم الرازي هكا أبي حاتم الرازي شما يأتي هجر بن عدي با صحابي بني وابن حبان هكا ابن حبان شما يأتي هجر با صحابي بني وابن سعد ده ابن سعد وخليفة بن خياط ده خليفة بن الخياط وغيرهم ده وسنسو تكيم من يما لمي نهديثي ده سنتبت ده شوى هجر بن عدي با صحابي بني قالوا سكتي إن هجر بن عدي كان تابعيا وليس من الصحابة هجر بن عدي تابعي ني بايا تكين صحابي كاكوما تكين على الإصابة واتو مجلدين ده شافين ده ريوكو ده شاوكو zaka ga bayanin da manyan malamai suka yi akan Hujr bin Ali da game da wannan shubuha ma a ce Muawiya ya kashe sahabin Annabi Hujr bin Ali to kaji zancen manyan malamai shi Hujr din nan dai ba sahabi bane to sai abu na biyu shin Khalid Muawiya radiyallahu an ya kashe Hujr bin Ali din in ya kashe shi menene dalilin kisa maganar ta baba sahabi ko ba sahabi bane mun ji ba sahabi bane to yanzu sai kuma maganar in ya kashe shi meye dalilin kisa limadha qatala muawiyatu hujr bin adi menene dalilin da yasa muawiya bin abi sufyan radiyallahu an ya kashe hujr bin adi hujr bin adi kana min atba'i ali bin abi talib hujr bin adi na farko dai ka sani yana daga cikin mabiya Ali bin Abi Talib wa kana mimman qatala ma'ahu yana daga cikin wanda yayi yaki tare da Sayyidina Ali fi Siffin a yakin Siffin wa ba'da tanazul al-Hasan li Muawiya bayan Sayyidina al-Hasan bin Ali ya sauka daga ainihin wato jagoranci ya baro Sayyidina Muawiya radiyallahu anhuma واستقرار الامن واستقرار الامر لمعاوية الامر نجاغوران شن الامة المسلمية قم زمايا تبت اهن معاوية وسمي عام الجماعة هرما انكراو ونن شكرا دا اكسامو ونن ارن حدور كينا الامة المسلمية انكراو ونن شكرا دا عام الجماعة شكرا حدور كان الامة المسلمية munsan irin yanda akai fama akai gogormaya akai ta ainihin wato abubuwa ba dadi a yakin Jamal yakin Siffin na Harawand duk mun karanta a nan gurin irin abubuwan da suka faru tsakanin sahabbai da waɗanda ainihin Allah ta'ala ya kaddara musu mutuwa a waɗannan yaki-yaki daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya cika alƙawarin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa tun yana raye ya nuna Sayyidina Al-Hasan yace wannan dan nawa shugaba ne kuma insha Allah nan gaba zai shirya zai yi sulhu da sasanci tsakanin wasu manya-manyan bangarori guda biyu da suke fada da juna cikin musulmi kuma abin da ya faru kenan to wannan ainihin wato bayan an samu wannan duk abubuwa marasa dadin da muka karanta a baya yanzu an samu haduwar kan al'umman musulmi sun dunkule guri guda walla muawiyatu al-kufata ziyada bin abi to sai muawiya bin abi sufyan sai ya nada ziyadu bin abi ko kace ziya au ziyada bin abi sufyan dan uwansa ne shi muawiya din ana ce masa ziyadu bin abihi ko kuma ziyadu bin abi sufyan to sai muawiya ya nada wannan dan uwa nasa ziyadu bin abi sufyan kama sai ya ace kamar yanda bayanin zai zo sai ya nada shi shine gwamna a Kufa ma'ana ya jagoranci Kufa wala yakhfa halu ahli al-Kufati da farko dai halin mutanen Kufa ba koyayye bane gare ku tun a farkon karanta wannan littafi mun ji suwaye mutanen Kufa malai yace wala yakhfa halu ahli al-Kufa halin mutanen Kufa ba koyayye bane in ka manta suwaye mutanen Kufa malam zai tuna ma sai ya ce fahumul ladina qatalu aliyan sune dai wayanda suka kashe sayyidina ali tunda kaga Abdurrahman bin Muljim shi ya kashe shi da aka su din ne dai su ne suka kashe Sayyidina Ali sannan baka san su waye mutanen Kufa ba wa Khan ibn al-Hasan su ne waɗanda suka yaudari dan Sayyidina Ali al-Hasan Allah ta'ala ya ganar da shi shi ma sun so su ja shi a kashe shi Allah madaukakin sarki bai kaddara hakan ba wa qadaru bil husayn kuma su suka yaudari sayyidina husayn kamar yadda muka karanta a can sun turo masa wasiqu na suna tare da shi na goyen baya na gayyata wasiqu wajen guda 500 ko da haka da yazo kuma suka tarwatse suka bari abin da ya faru thumma qataluhu sannan daga baya suka kashe shi dan sayyidina al husayn radiyallahu anhu mutanen kufa ne suka kashe shi wa fi zaman umar in ba ku manta ba lokacin zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu su dai mutanen kufan nan da'anu fi imarati sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu su ne waɗanda suka kawo sukar shugabanci da jagorancin sa'ad bin abi waqas shi ma mun karanta a can baya suka ce bai iya sallah ba matsoraci ne baya rabo na adalci da sauran abubuwan da suka faɗa mutanen kufa din nan dai وهم الذين طعنوا في إمارة الوليد بن عقبة سوني دي وإندا سكي سوكا غمد جاغوران داكا تورا مسو كوغومن داكا تورا مسو الوليد بن عقبة متانا كوفا إنن سوني دي وإندا سكي سوكا وفي إمارة أبي موسى الأشعري صحابا النبي صلى الله عليه وسلم ألا رما أبي موسى الأشعري شيما سكا تبي إياما أن تورا شيما يزم غمنا سو شيما دي أين يواتو بسوان يلا فيابا bal malai ce bari ma kaji lam yurdihim ahadun abadan illa bi quwwati sayf babu wani wanda ya taba gamsar da mutanen kufa wato talalama sai da karfin takobi mutane ne waɗanda sun yi fice wajen taurin kai da yawa shugabanni tawaye da haka duk shugaban da kaga ya samu daidaituwa da su to ya nuna karfin kujerar mulki ya nuna karfin takobi wa kana ziyadu wannan ziyadu din wanda sayyidina muawiya aka ce ya nada shi gwamna a kufa waliyan dama can fa gwamna ne alal basarati a garin basara min qibali aliyin radiyallahu anhu dan kaka ce to kaga maganar da ake faɗa na dama sun nada yan uwansu haka ne dama can shi muawiya ya gaji wato wannan gwamna kuma dan uwansa ziyadu bin abi sufyan ya gaje shi tun daga gwamnatin sayyidina ali domin sayyidina ali ne ya nada shi ya zama gwamna a basra na fata an gane min qibali aliyin radiyallahu an fa huwa min wulati aliyin bin abi talib dan haka shi ziyadu bin abi sufyan din nan yana cikin gwamnonin sayyidina ali bin abi talib radiyallahu an ka koma ka karanta tarihi خليفة بن خياط الشافي نريد دريبيو دريا زوا دريبيو دبيو زاك قوانا فلما صار معاوية خليفة تلوك سند سيدنا معاوية يزم خليفة تركه سيك آلي ونن وانا سواليا على البصرة أما سيون قمنا بصرة وزاده الكوفة سيكم يكارا مس حد قرون كوفة شيني كوا أبن سيدنا معاوية وحدث أن كام زياده abin da ya faru wata rana ziyadu bin abi sufyan ya miƙe akan munbari fa khataban nasa sai yayi wa mutane khutuba khutubatal jumu'ati kuma khutuba irin ta juma'a fa yuqal sai ake cewa innahu aqala fil khutuba sai ake cewa yana yin doguwar khutuba yana tsawaita khutuba kayya 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 fa qama hujr bin ali wannan hujr bin ali da ake cewa sayyidina muawiya ya kashe shi to bari ka ji abin da ya faru shi wannan hujr bin ali faqama shine ana ciki shi ziyad yana cikin huduba kawai sai ya miƙe tsaye sai ya ce assala mu a ta mana da sallah ta da sallah kar ka manta ziyad bin abi sufyan din nan liman ne ziyad bin abi sufyan din nan gwamnan su ne shugaban su ne na fata an gane da haka sai kawai ya tashi tsaye ya dinga assala lokacin sallah yayi a tashi ayi sallah fastamarra ziyadu fi khutbati shi kuma ziyadu bai saurare shi bai cigaba da khutbarsa fa qama hujru bin ali kawai sai hujr bin ali ya kuma miƙewa fa hasabahu bil hijara sai ya fara jifansa da duwatsu waqama atba'u Hujr bin Adi, sai magoya bayan shi Hujr bin Adi su ma sai suka miƙe, wa hasabuhu aidan bil hijara, su ma suka kama jifan liman kuma gwamna akan mambari yana hudba juma'a, su ma suka kama jifansa da duwatsu. Wa huwa yakhutubu an-nasa, yana yi wa mutane khutba yawmal jumu'ati ranar juma'a. To wannan abu da Hujr yayi da shi da magoya bayansa, fa arsala ziyadun ila muawiya, sai Ziyad bin Abi Sufyan sai ya aika zuwa ga sayyidina Muawiya bima waqa'a, ya gaya masa abin da ya faru. Fa amara Muawiyatu bi irsali Hujr bin Ali ilai, sai Muawiya yace a turo masa Hujr bin Ali, da aka turo shi yazo wajen Muawiya, thumma amara bi qatlihi, sai sayyidina Muawiya yace a kashe shi, li'annahu arada an yuthira alfitna, hujjar sayyidina Muawiya yana so ya tada fitina. Abinda ya faru na rashin jin dadi, na tashe-tashen hankula a Jamal da Siffin ya isa ishara, manya-manyan sahabbai sun mummutu duk a wannan fitina. Yanzu an samu haduwar kan al'umman musulmi, al'amura sun fara tafiya, wani kuma ya zo, kaga daga nan kila a sake samun wata fitina ta sake tashi. Da haka sayyidina Muawiya sai ya ce, to bari ayi maganin wannan kai ya kuma tada fitina, kawai sai ya sa aka kashe shi, li'annahu arada an yuthira alfitna. Ka koma cikin al-Isaba mujalladi na 1 shafi na 313, da kuma siyaru a alamin Nubala mujalladi na 3 shafi na 466 zuwa shafi na 460, a shafi na 463 zuwa shafi na 466. Wanzur tafsila dhalika, kuma ka duba ƙarin bayani akan haka, fil bidaya wan nihaya, a cikin littafin Al-Bidaya wan Nihaya na Ibn Kathir mujalladi na 8 shafi na 52, wa ma ba'daha, da kuma abin da ya biyo bayan haka. Kun ji dalilin kashe Hujr bin Adi? Wa arada Muawiyatu radiyallahu anhu, shi manufar sayyidina Muawiya game da kashe Hujr bin Adi, sayyidina Muawiya yana nufin ne an yaqta'a dabiral fitnati, ya yanke ƙarshen fitina min awwaliha, tun daga farko-farkonta, tun da aka fara haka to ba san me zai biyo baya ba, da haka dan ya datse wannan fitina ta tsaya tun daga farkonta, shi yasa ya dauki wannan mataki. Faqatalahu li hadha sabab, sayyidina Muawiya yasa aka kashe Hujr bin Adi saboda wannan dalilin. Walidhalika, dan haka ne ma lamma qalat Aisha li Muawiya, lokacin da Nana Aisha radiyallahu anha ta ce wa sayyidina Muawiya, limadha qatalta Hujr bin Adi, me yasa ka kashe Hujr bin Adi? Qala Muawiya, sayyidina Muawiya ga amsar da ya ba Nana Aisha, ce mace, yayi da ini wa Hujran, ki banni ni da Hujr, hatta naltaqi inda Allah, mu hadu da shi a gaban Allah, idan abin da nayi ba daidai bane Allah ya hukunta ni, duk wanda yake ganin kashe Hujr nayi kuskure ya banni ni da Hujr, mu hadu da shi a gaban Allah. Injuwa sayyidina Muawiya, an bayyanta ka koma cikin Al-Bidaya wan Nihaya mujalladi na 8 shafi na 55, da kuma Al-Awasim min al-Qawasim shafi na 220. Wa nahnu naqulu, to mu ma masu karatun da masu sauraron muna cewa, da uhu wa Hujran hatta yaltaqiya inda Allah, me yana ka ciki? Ku kyale sayyidina Muawiya da shi da Hujr har su hada gaban Allah, an bayyanta. Wannan ita ce shubha ta nawa? Ta shida. An warware ta? Ash-shubhatu as-sabi'atu, sai kuma shubha ta 7. Daga cikin shubuhohin masu yin batanci ga sahabbai, ga wata shubha ta su, sun ce zalama Abu Bakrin Fatimata fi mirathiha, sun ce sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya zalunci na Fatima, ya hana ta gadanta. In kuna sauraro za ku ji wannan yana daga cikin abin da suke yawan faɗa, yana daga cikin abin da suke yawan gayawa mabiyansu, cewa sayyidina Abubakar az-zalimi ne ya zalunci na Fatima, annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu ita ce za ta gaji annabi, kuma sayyidina Abubakar ya keme me ya hana ta gadanta. Qalu, su dai masu zagin sayyidina Abubakar a wannan sun ce, ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce wai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, ja'at fatimatu ila abi bakr as-siddiq, nana fatima ta zo wajen sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhuma, tadlubu mirathaha tana neman a bata gadanta minan nabi sallallahu alaihi wasallama na abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari falam yu'tiha abubakrin haqqaha wai abubakar sai ya hana ta hakkinta wallazina sadallu bihadha ad-dalil humu shi'a wayanda dai suke cikin tunda mun ce cikin masu batanci ga sahabbai akwai shi'a akwai suwa khawarij akwai wa na'am nawasib ko to wannan ita ma hujjar wayanda suke yin hujja da wannan har su yi batanci ga sayyidina abubakar sune yan shi'a waqtalafu fi tawjihi talabi fatimata li fadak duk da cewa sun yi sabani wajen fuskantar da neman da nana Fatima ta yi na abata fadak fadak yana cikin gonakin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya sun yi sabani wajen shin da ta je wajen sayyidina abubakar neman abata fadak a matsayin me a matsayin gadanta na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a matsayin kyauta da annabi ya bata to su kansu sun samu sabani game da nana Fatima ta zo wajen sayyidina abubakar neman fadak ta nemi fadak da wani dalili a matsayin gado ko a matsayin me faqala ba'dhum wasu daga cikin su sai suka ce inna fadaka irsun min annabi sallallahu alaihi wasallam li Fatima to akwai lamba ko fadak ismun li ardin wato fadak din sunan wata gona ce ganima annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya same ta a matsayin ganima min al-yahud daga yahudawa fi khaybar a garin khaybar an ji menene fadak din ko to wasu daga cikin su sai suka ce inna fadaka irsun min annabi sallallahu alaihi wasallam li Fatima suka ce ai ita gonar fadak gado ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar wa nana Fatima wa qala akharuna wasu kuma suka ce a hiya hibatun ita fadak din nan wata kyauta ce minan nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa habaha Fatima ta yawm khaybar da yayi wa nana Fatima kyautar wannan gonar lokacin da aka yi yakin khaybar shi yasa aka ce an samu sabani shin ta zo neman fadak a matsayin gado ko ta zo neman fadak a matsayin wata kyauta da annabi ya bata a bata kayata amma alal qawlil awwal amma muka dauki qaulin farko na wayanda suka ce fadak din nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar fadak nana Fatima ta gaje ta tunda lokacin da annabi ya bar duniya duk ƴaƴan sun rasu sai ita da haka annabi ya bar mata fadak ne dan ta ci gado wa huwa anna fadaka irsun minan nabi sallallahu alaihi wasallam shine cewa fadak din nan gado ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam far riwayatu sahiha sai malai ce ruwaya ingantacciya fiha game da wannan mas'ala ta fadak annahu yanda al'amarin yake ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ja'at fatimatu li abi bakr as-siddiq nana Fatima ta zo wajen sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara musu yadda tadlubu minhu irsaha tana neman ya bata gadanta minan nabi sallallahu alaihi wasallam da ta gada daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi fadak a gonar fadak wa sahamin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma rabon annabi da ya samu min khaybara daga khaybar wa gairiha da waninta faqala abubakar as-siddiq sai sayyidina abubakar siddiq ya ce wa nana Fatima inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulu ana wako da aka rubuta to rasula sai ku gyara ko inni sami'tu rasula domin sami'tu ya zama fi'il mufa'il rasula sai zama ainihin shine mudaf allahi mudafun ilayhi wal jumla min mudaf wa mudafun ilayhi fi mahalli nasbin wato ya zamanto maf'ulun bihi kenan sallallahu alaihi wasallam jumla du'aiya la mahalla laha min al-i'rab da aka sai zama sami'tu rasula kenan sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul tace naji manzon Allah yana cewa inna la nurathu mu ba a cin gadan mu ma taraknahu duk abinda muka bari bayan rasuwar mu sadaqatun sadaka ne wannan hadithin ka koma cikin Muslim kitabul jihad was-sayr babu hukumul fai hadithi na 1750 da ainihin wato 7 Imam Muslim ya kawo wannan hadithin inna la nurathu wannan shine hujjar da sayyidina Abubakar ya ga wannan na Fatima yace annabi ya ce mu ba a cin gadan mu ma taraknahu sadaqa abinda duk muka tafi muka bari ya zama sadaqa akwai ruwaya ta biyu au ma tarakna sadaqa abinda muka bari ya zama sadaqa wannan ruwaya ce ta biyu ita kuma Imam al-Bukhari ya fitar da ita a cikin kitabu fardil khumus babu fardil khumus hadithi na 393 Imam Muslim shi ma ya fitar da ita a cikin kitabul jihad was sair babu ainihin wato kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la nurathu hadithi mai lamba ta 1759 akwai ruwaya ta uku au ma tarakna fa huwa sadaqatun abinda muka bari ya zama sadaqa wannan ita ma ruwaya ce wanda Imam al-Bukhari ya fitar da ita a cikin kitabul manaqib babu manaqibi qarabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba ta 3712 Imam Muslim a cikin kitabul jihad was sair babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la nurathu hadisi na 1758 Thalathu riwayatin kaga ruwayoyi ne guda uku ko ruwaya ta farko inna la nurathu ma taraknahu sadaqa ruwaya ta biyu ma tarakna sadaqatun ruwaya ta uku ma tarakna fa huwa sadaqatun hadha hakadha akhbara Abu Bakr Fatimata wannan shine abinda sayyidina Abu Bakr ya gaya wa nana Fatima wa fi riwayatin inda Ahmad a wata ruwaya da aka samu daga Imam Ahmad a cikin Musnad inna ma'ashara al-anbiya ila nurathu mutaran annabawa ba ni kadai ba duk gaba daya gamayyar annabawa la nurathu ba a cin gadan mu abinda muka bari ya zama sadaka ga al'umma musulmi wannan ka koma cikin Musnad mujalladi na 3 shafi na 225 za ka ga wannan ita ma ruwaya din walakinnar riwayatan lati fi sahihain sai dai ruwaya da tazo cikin sahihain Bukhari da Muslim inna la nurathu mu fa ba a cin gadan mu ma taraknahu sadaqatun abinda muka bashi ya zama sadaka fa wajadat Fatimatu radiyallahu anha ala Abi Bakr as-Siddiq to wannan amsa da sayyidina Abu Bakr ya gaya na Fatima ya fada wa na Fatima to sai na Fatima ta fusata ta yi fushi da sayyidina Abu Bakr an gane ko shine ma'ana fa wajadat ay ghadibat sai ta yi fushi da sayyidina Abu Bakr bisa wannan amsa da ya bata fa imma to inda karatun yake shine daidai wannan inda zamu tashi yace fa imma annaha tad'i annahu akhta fi fahmi li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam aw annahu akhta fi sama'i ko dai nana Fatima tana da awar Sayyidina Abu Bakr ya fahimci kuskure game da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta inna la nurathu ma taraknahu sadaqa ko kuma annahu akhta fi sama'i ko kuma tana da awar yayi kuskuren ji ba haka Annabi ya faɗa ba wahiya istadallat bil umum shi yasa ita da ta tashi sai ta yi masa hujja ta kafa hujja bil umumi a cikin wato wani umumi wato wata wani nassi mai fadi fi qaulillahi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala yusikumullahu fi auladikum Allah madaukakin sarki yana yi muku wasiya game da ƴaƴanku lizzakari mithlu hadzil unthayain idan aka mutu mutun ya mutu ya bar ƴaƴa maza da mata to za a ba wa namiji rabon mata guda biyu fa in kunna nisa'an fawqatnatayn idan kuma ƴaƴan mata ne kuma sun fi guda biyu falahunna thulutha ma taraka to za a ba su kashi biyu bisa ukun abinda mamacin ya bari wa in kanat wahidatan idan ko mutun ya mutu ya bar yassa kwaya daya mace falahan nisf to za a ba ta rabin abinda mahaifinta ya mutu ya bari wali abawaihi sannan idan mutum yana da iyaye su kuma iyayen nasa uwa da uba kenan li kulli wahidin minhumas sudusu kowane ɗaya daga cikin su za a bashi ɗaya bisa shida mimma taraka na abinda ɗansu ya bari in kana lahu walad idan dan nasu shi ma yana da fa in lam yakul lahu waladun idan ku dan nasu da ya mutu shi ma ba shi da yaya wa warithahu abawahu sai zama iyayensa ne kadai za su ci gadan sa fal ummihi thuluth to mahaifiyar za a dawo da ita ɗaya bisa uku maimakon ɗaya bisa shida fa in kana lahu ikhwatun idan mamacin yana da ƴan uwa fali ummihi sudusu to mahaifiyar za a mayar da ita ɗaya bisa shida min ba'd wasiyatin bayan wasiya da shi mamacin yayi yusi biha da yayi wasici da ita audainin ko bashi da ake bin sa ma'ana bayan an ware wasiya da bashi da ake bin mamaci aba'ukum Allah ya ce iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku sani ba wanne ne a ciki zai riga amfanar wani a cikinku shin kai zaka mutu ka bar ƴaƴan su amfane ka ko kuma su za su mutu su baka ka amfane su faridatan min Allah wannan rabo ne daga Allah inna Allah kana aliman hakima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne kuma gwani ne aya ta 11 cikin suratul nisa wannan ita ce madogaran na Aisha na Fatima radiyallahu anha da aka shi ya kafa mata hujja da wancan hadithin ita ko dai a ce tana da awar bai fahimci maganar annabi ba ko kuma yayi kuskuren ji domin ita ga madogararta wannan aya wa ahlus sunnati fi hadhihi almas'ala to su ahlus sunna game da wannan mas'ala la yabhathuna an uzril li abi bakr ba sa yin wani bincike da nemo wa sayyidina abubakar uzuri ba sayyidina abubakar suke nemo uzuri ba a wannan mas'ala su ahlus sunna abu sayyidina abubakar yana kan daidai da haka ba wai suna binciken uzuri bane dan su ba sayyidina abubakar kariya wa innama kawai abinda ahlus sunna suke yi yabhathuna bincike suke da lalibe an uzurin dan su samu wata kariya rigar kariya da uzuri wa li Fatima tana na Fatima ko kun fahimci wannan gabar لأنهم سبيد سؤال السنة يرون صداقنا أن أبا بكر سيدنا أبو بكر يستدل بحديث ياي حجة نيدا وانا حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم دي يجيش دقاء النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو بكر كمس حديث أبو بكر يا رويتوشي باشي كتبا وعثمان سيدنا عثمان شما يجي حديث يا رويتوشي وعمر سيدنا عمر شما يا رويتو حديث وعلي نفسه شي كنس سيدنا علي يا رويتوانا حديث والعباس سيدنا عباس وعبد الرحمن بن عوف دا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص دا سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام da Az-Zubair bin Al-Awwam kullu ha'ula'i duk waɗannan manyan sahabbai rawawul haditha sun ruwaito wannan hadithin an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna la nurathu hadithin da annabi yace mu fa ba a cin gadan mu ma tarakna sadaqatun abinda muka bari sadaka ne kaga ba sayyidina abubakar ne kadai ji hadisin ba kenan duk kusan kana iya cewa khulafa'ur rashidun sun ji hadisin daga cikin asharatul mubashirin bil janna din nan duk sun ji hadisin ga hadda shi kansa sayyidina ali wanda mijinta ne shi ma ya ji hadisin lam yake cewa lamma ma qabilat minhu hadhal kalama yayin da ita na Fatima bata karbi wannan magana ba daga sayyidina abubakar ha wala ahlus sunnati to shine fa ahlus sunna suka yi ta kokarin an yabhasu salalubu an uzril li Fatima wani uzuri da zai ba wa nana Fatima kariya ko kun fahimci wannan sayyidina abubakar shi kam yana da hujja yana da dalili yana da hadisi ba shi kadai ruwaita ba da sauran sahabbai da haka su ahlus sunna kawai abinda suka tafi shine sun tafi neman dalili da hujja wa nana Fatima dan su bata uzuri Lali Abi Bakrin ba wai sun tafi neman uzuri wa sayyidina Abu Bakar ba li'annahum la yarawna anna Abu Bakrin huna domin su ahlus sunna ba sa ganin sayyidina Abu Bakar akan wannan mas'ala kad akhta yayi kuskure fi haqqi Fatima wajen haqqin nana Fatima ba sa ganin haka ahlus sunna suna ganin sayyidina Abu Bakar bai yi kuskure ba game da haqqin nana Fatima wa qalu sai kuma dai su masu dai wannan suka ga Sayyidina Abu Bakar akan wannan mas'ala sai suka kuma cewa gadibat ala abi bakarin ai tayi fushi da abubakar ai tayi fushi da abubakar tunda na fadima tayi fushi da abubakar shikenan ai kaza 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 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ya fusata ta ya fusata ni kaza kaza ina fata an gane wa naqulu sai mu ce ma yadurru aba bakarin idza gadibat alaihi fatima fushin da nana fatima ta yi da sayyidina abubakar ba zai cutar da shi ba in kana Allahu radiya anhu in Allah ya yarda da shi ba shikenan ba idan Allah madaukakin sarki ya yarda da sayyidina abubakar radiyallahu anhu fushin nana fatima ba zai cutar da shi ba haka ne faqad qala Allahu domin ubangiji ya gama yarda da su ya ce laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا تبس بابك كنت ألا يا يدى دمومنن لوكتن دسكي مكا شفا أكاركشن بشيا ألا يا سن أبندكي تكنزوش يرسو نا إيماني sannan sai ya saukar musu da nutsuwa ya kuma saka musu da wani budi makusanci sayyidina abubakar yana cikin wannan radiya din ko baya ciki to idan har Allah ya yarda da sayyidina abubakar fushin mai fushi ba zai cutar da sayyidina abubakar ba ko wa abubakarin kana ra'asul mu'minin tunda aka ce an yarda da mu'minai waye shugaban mu'minan in ka cira annabi a lokacin da aka wa abubakarin sayyidina abubakar kana ra'asul mu'minin shine ma kololuwar mu'minai alladhina bay'un nabiyya wadanda suka yi wa annabi chaffa suka yi masa mubay'a sallallahu alaihi wasallam fi dhalika al-yawm aw annar rana faman radiyallahu anhu wa radiya anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yace ya yarda da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi la yadurruhu ghadabu man ghadiba fushin me fushi ba zai cutar da shi ba an gane ko to kaga kenan magana tayi fushi da sayyidina abubakarin to shi ma kaga wannan fushin babu abinda zai wa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an wa kaza naqulu wala yace haka kuma muke cewa law ja'ala ayyu insanin nafsahu law ja'ala ayyu insanin nafsahu makana abubakarin inda kowane mutum zai ajiye kansa a matsayin sayyidina abubakar waja'adhu fatimatu ace misali wani mutum ba sayyidina abubakar ba ya tsaya a lokacin a matsayin sayyidina abubakar ace ba abubakar ne khalifa ba wani ne sannan ga hadisi yana da shi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam waja'adhu fatimatu sannan nana fatima ta zo radiyallahu anha to talibu bil mirathi ta nemi a bata gado wa huwa qad sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma wannan wanda ba abubakar din ba yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuri yana cewa la nuratu ma ba a cin gadan fa hal yuqaddimu qawlan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum aw yuqaddimu ridha fatimah radiyallahu anha shin zai gabatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya kuskure ko kuma zai gabatar da neman yardan nana fatima yanzu a ce ba sayyidina abubakar bane wani ne mu dauka ko shi kansa sayyidina ali a ce shine kuma a lokacin a ce yana da wannan hadisin ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma matarsa tana neman hakkinta na gado kuma ga abin da yaji game da annabi sallallahu alaihi wasallam kana ganin sayyidina ali zai jingine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita yardan nana Fatima dan kar ta fushi da ita ya bata gada hashahu Allahu wa kalla na bata an gane wa kadhal qawlu bi anna fatimata wajadat ala abi bakr haka ma game dai da wannan magana da ake cewa nana Fatima ta yi fushi da sayyidina abubakar alladhi yadhharu abinda ma yake bayyana annahu min ziyadatiz zuhuri wannan kalma ta cewa nana Fatima ta yi fushi da sayyidina abubakar ita kalmar fushin da aka ce fatima ta yi da sayyidina abubakar to wannan ƙarin ƙara ƙara ne irin na imamu zuhuri wa idrajihi da kuma idraj na imamu zuhuri wa laysa min asalin riwaya baya ma cikin asalin riwayar
in ka koma asalin ruwayar hadisin duk in ka burwayoyin babu wannan kalmar ta cewa na na Fatima tayi fushi da Sayyidina Abubakar akan wannan matsala sai aka gano cewa idan haka ne kenan wannan lafazin daga ina yake sai aka gano ziyada ce min ziyadati zuhuri wa idraji to shi ko ziyada idan ta zamanto ta khalafa wa koda thika ne yayin ruwaya idan ruwayar sa ta saba wa awsaqu minhu ko kuma athiqat to wannan ruwaya ta zama shazza ina fata an gane thumma naruddu ala hadha dalil wannan fa duk an warware maka wannan ba amma fara raddi akan shubha din ba to sai anan malai ce thumma sannan anan ne kuma naruddu zamu yi raddi zamu maida martani ala hadha dalil akan wannan dalilin da suke yin hujja da shi na cewa ainihin wato sayyidina Abubakar shi ma yayi laifi saboda kaza da kaza bit tafsil wato daki daki amma qauluhum amma fadin su da suka ce innahu irthun ka san mun ce sun kasu gida biyu wasu sun ce ta zo neman gado ne wasu kuma sun ce a kyauta annabi ya bata tun yana raye to muna tafiya ne akan kaulin waɗanda suka ce gado ne to sai ya ce amma qauluhum amma maganar su da suka ce innahu irthun gado fa naqulu sai mu ce innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala to ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna la nurasu mu fa ba a cin gadan mu ma tarakna sadaqatun abinda muka bari ya zama sadaka bi ma'ana abinda ake nufi allazi tarakna abinda duk muka bari huwa sadaqatun to wannan abin ya zama sadaka ga al'umman musulmi walidhalika jaa fi ba'd turuqil hadith dan haka ne ma aka samu wata hanya daga cikin hanyoyin hadisin da tazo inda muslim a wajen imam muslim ma tarakna fa huwa sadaqatun abinda muka bari fa huwa aka samu wato wannan kalma ta kara wa magana karfi sadaka ne wa harrafa al-ba'd hadha al-hadith din da cewa wasu sun yi kokarin bankara wannan hadisi su karkatar da ma'anarsa fa qala wani daga cikin ire-iren su sai ya ce ma tarakna sadaqatan fa yaj'aluna ma a cikin su akwai wanda suka karkatar da wannan ma'anar ma tarakna sadaqa haka annabi ya faɗa fa yaj'aluna ma sai suke sa wannan ma din nafiya ce kamar ma daban tarakna sadaqa ba mu bar wata sadaqa ba an gane ko sai suka ce wannan ma din nafiya ce ina fata an gane kamar wanda suke cewa qul innama ana basharun mithlukum sai innama ce adatu hasrin amma sai suka ce inna ma sai suka ce qul kace inna haqiqa ma ana basharun ni ba mutum bane an gane ko to irin wannan dabara suka yi anan sai suka ce wannan ma din ma ce nafiya ai lam naturuk sadaqata mu ba mu bar wata sadaqa kenan in annabi bai bar wata sadaka ba kenan abinda aka ce ya tafi ya bari ya zama me gado wa ahlus sunnati yaj'aluna ma huna su kuma ahlus sunna suna sanya wannan ma din anan mausula a matsayin ma ce mausula wa hiya riwayatu sahiha allati fi sahihain kuma ita ce ruwaya ingantacciya da tazo cikin sahihain ma tarakna sadaqatun birraf'i ma tarakna sadaqatun abinda muka bari sadaka ne bin raf'i da yuwa ainihin wato sadaqatun din raf'a wa yu'akkidu hadhihi ar-riwayata riwayatu ma tarakna fa huwa sadaqa abinda zai karfafa wannan ruwayar kuwa ita ce ruwayar ma tarakna fa huwa sadaqatun fa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yurathu salawatullahi wa salamuhu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cin gadansa bal ala sahih bal ma bisa zance mafi inganci innal anbiya'a ba shi kadai ba annabawa jami'an gaba ɗayan su la yurathuna ba a cin gadan su wannan shine kaidar ba iya annabi sallallahu alaihi wasallam ba sauran annabawa ma duk ba a cin sadakar su ba a cin gadan su wahum su wayanda suke cewa na Fatima gado ta zo nema ba kyauta ba wahum yastadilluna biqaulillahi tabaraka wa ta'ala suna yin hujja ne da fadin Allah tabaraka wa ta'ala an zakariya game da annabi zakariya da Allah ta'ala ya bamu labari game da annabi zakariya annabi zakariya yake cewa yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl samiya. Annabi zakariya yake cewa yarithuni fa habli min ladunka waliya, yarithuni wa yarith min ali yaqub. Yana roƙon Allah ta'ala ya bashi da, sai ce dan da yarithuni zai gaje ni, wa yarith min ali yaqub kuma ya gaji iyalan yaqub, waj'alhu rabbi radiya, ya ubangiji ka sanya shi ya zama yardajjen Allah. Ya zakariya, Allah ya ce ya kai zakariya, inna nubashiruka, lalle ka sani muna maka bushara, bi gulamin da samun haihuwar da, ismuhu yahya, sunansa yahya, lam naj'al lahu min qablu samiya, ba mu taba sanya wa wani suna irin wannan ba kafin shi, ba shi da takwara kafin shi. Qalu, sai suka yi riko da wannan aya, sai suka ce huna, ai gashi anan ma, athbatal wirathata, Allah ta'ala ya tabbatar da gado, wa athbataha marratan thaniya, suka ce ya kuma sake tabbatar da gado a karo na biyu. Fa qala an Sulaiman, Allah ya faɗa game da annabi Sulaiman, wa waritha Sulaimanu Dawuda, Sulaiman ya gaji annabi Dawud. Wa qala, yace ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ullimna mantiqat tayri, an sanar da mu maganar tsuntsaye, wa utina min kulli shay, an bamu daga dukkan komai, inna hadha lahu al-fadlul mubin, lalle wannan falala ce mabayyaniya. An bayyana ko da aka kaga wayannan daga cikin ayoyin da suka nuna cewa a'a ai maganar gado tana nan, sun yi hujja da ainihin wato fadin Allah ya rithuni wa yarithu min ali yaqub, maganar zakariya, sannan sun yi hujja da maganar wa waritha Sulaimanu Dawud. To an ce lokaci yayi, dole zamu tsaya anan sai mu tashi tafsirin da zamu ji game da waɗannan ayoyi guda biyu, shin hujja ne gare su ko ba hujja bane. Insha Allah, abinda muka karanta yayi zama daidai, Allah madaukakin sarki ya bamu ladan, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.